يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فمجد بالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكومي shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau 8 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da 8 ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta 50 suratul qaf wanda wannan ayoyi da aka karanta a halin yanzu mun karanta su a jiya daya ta ƙarshe ita ce wacce ba mu shiga bayani akan ta ba aya ta farko da aka karanta a yau Allah subhanahu wataala yana cewa yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an wato sifa ce ta wurin alkiyama wurin da ƙasa za ta tsage wa mutane su fito suna ta gaggawa Allah ya ce zalika hashrun 'alaina yasir wannan tara mutane abu ne mai sauki a wajen mu ko kuma sai yake cewa nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne mafi sani dangane da abin da suke fada wama anta alaihim bijabbar kai baka zamo mai tilastawa akan su ba fadhakkir bilqur'an kai gargadi da alqur'ani man yakhafu wa'id ga wanda yake jin tsoron narko to wannan aya ban hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaman yanda irin wannan ya gabata mushrikan quraishawa kaman yanda muka sha fada duk wani abu da suke gani idan sun yi zai so sawa manzon alaihi salatu wa salam to babu abin da suka tagaita na magana ko na aiki to sai Allah subhanahu wataala yace nahnu a'lamu mu dinnan mu ne mafi sani Allah sai ya kawo nahnu domin ya nuna girman sha'anin sa subhanahu wataala da cewa abubuwan da ake yi wa manzo alaihi salam ba dan sun fi karfin Allah ya dauki mataki akan su bane abadan shi yasa sai ya kawo nahnu mu ne mafi sani bima yaqulun dangane da abin da suke fada wannan ma ko dai ta kasance masdariya ko ta kasance mausula idan mun ce ma ce mausula sai ya zama ma'anar ta'allabi kenan nahnu a'lamu billadhi yaqulunahu dole sai mun kaddara ha'un wanda zamiri da zai kuma zuwa ga shi wancan ismul mausul idan kuma mun ce ma masdariya ce sai ya zama kenan nahnu a'lamu bi qawli wannan abubuwa ina jin jiya ko shekaran jiya mun bace fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul an'am kadina alamu innahu yukhzinuka alladhi yakun innahum la yukdhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ko nahnu alamu bima qalna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhdhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah yake cewa tabbas muna sane da abinda suke fada ko kuma mun sani yana sosa maka yana bata maka abinda suke fada na muzanci da cin zarafi fa amma fa innahum tabbasu la yukdhibunaka ba sa danganta ka zuwa ga ƙarya ko la yukadhibunaka ba sa ƙaryata ka walakin adh-dhalimin sai dai su azzalumai bi ayati llahi yajhadun suna ja in ja ne da ayoyin Allah ma'ana da ayoyin Allah suke ja ba da kai suke ja ba wannan ishara ce ta cewa ba za su kai labari ba domin duk wanda zai ja da Allah ko ayarsa to ƙarshen sa shine asara a cikin ƙarshen suratul hijr Allah yake cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun tabbas mun sani cewa kirjinka yana kunci kana samun damuwa saboda abinda suke fada muna sane da wannan to mafitan fasabbih bihamdi rabbika kai sallah ko kuma kai tasbihi game da gode ma ubangijinka wa kun minas sajidin ka zamo a cikin masu yin sujuda yau da kullum wannan aya ta nuna mana yawan salloli na nafilfilu da farilla yana shaddada damuwa daga zuciyar dan adam kamar da ya tabbata a hadisi cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza hazabahu shay'un badar ila salah manzo alaihi salam idan wani abu ya tayar masa da hankali wani abu ya dugunzuma masa alaihi salam sai ya gaggawa zuwa ga sallah a wani hadisi sai ya ce ya bilal arihna bis salah ya kai bilal ka kira sallah mu shiga cikin ta mu sami hutu ashe kenan sallah ita ce wurin hutu ga mutumin kirki wanda ya san ma'anar sallah kuma yake jin dandanan sallah to wannan abin da yasa Allah yake ba manzo alaihi salatu wassalam hakuri damuwar manzo alaihi salam alherin da yazo masa da shi alkhairi mafi daraja alheri mafi amfani mafi matsayi amma kuma sun sa kafa sun shure shi yasa Allah wa ta'ala yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin kamar dai zaka kashe kanka ya ma'aikin Allah saboda ba su yi imani ba a wata ayar fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah alimun bima yasnaun Allah yake cewa manzo alaihi salam kada ranka ta tafi ma'ana ya zamo ranka ya fita saboda bacin rai da bakin ciki Allah yana sane da abin da ya zamo ainihin suna aikatawa kenan bacin ran manzo alaihi salam zaka ga labiyu ne bacin rai na abubuwa da ake fada masa na zarafi bacin rai na biyu yanda yake jajanta masu ga yadda yazo da wannan alkhairin da ba taba irinsa a ban kasa ba amma suka sa kafa suka shure na ta ubuga misali yanzu azo a ce ga wani mutum mayunwaci matsiraici kuma wanda ba shi da matsuguni sai ka je kai ta fadi tashi ka shiga kafuta sai ka samu abinci sannan sai ka samu tufafi kuma sai ka je ka sai masa gida na ji da fada sai ka zo masa da takaddun gida ga tufafi ga abinci kace to wane yau dai albishirinka kwantar da hankalinka ga abinci ga tufafi ga kuma takarda an mallaka maka mahalli a fadi wuri rantsatse da kowa yake buri sai ce to madalla kawo mu gani da ya karba sai nemo ashana sai ya kone tufafin ya kone takardar ya sa kafa ya balda abincin ya kara gaba ya zaka ji a zuciyarka anya wannan mutum ko mai hankali ne ba mahaukaci ba har dai a ce misali yana ta yawon haya a kore shi can can da kirye maula ya tuka ya biya kuma sai kai masa wannan sai ya yage takardar ya kone ta yace baya son gidan tubafin baya so abincin ba zai ci ba kaga kai a matsayinka na masoyinsa ranka zai so suka ci wani bai san ciwon kansa ba wani bai san alherin da nazo masa da shi ba to wallahi abinda Allah yayi mana ta hannun manzo alaihi salam na isar da wahayi Allah shi kadai ya san kima shi sai ya ce laqad manna Allahu alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah yayi kyauta wanda baki ba zai iya bada haƙƙin godiyar ta ba ga mu'minai lokacin da ya aika musu manzo kenan babu wani gata da Allah zai wa dan adam a ban kasa irin ya nusantar da shi abinda zai samu yardan Allah ya samu kyakkyawan makoma ainihin a lahira to wannan damuwar ta sa Allah subhanahu wataala yake ba manzo alaihi salam hakuri cewa ya kwantar da hankalinsa kada ya saka ransa ainihin a cikin damuwa nahnu alam bima yaqulun sai ce wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zamo mai tilasta musu ba fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir kai gargadi aikinka shine gargadi ma alar rasuli illa albalagh babu abin da yake kan manzo sai isar da sako to wannan shine abinda manzon Allah zai iya shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce masa alaihi salam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha huwa alim bil mutadil kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba manzon alaihi salam saga Allah qulubahum yayin da mu sun baude to shikenan sai aka karkatar da zukatan nasu wa amma thamud fadainahum fastahabbul ama ala alhuda haka abin yake ba ma akan manzo alaihi salam shi kadai ba hatta samudawa Allah yake ta mun nuna musu hanya sai suka zabi fata akan shiriya suka zabi makanta akan su gani gani ainihin na ido to Allah subhanahu wataala sai yake ce manzo alaihi salatu wassalam wa ma anta alaihim bijabbar kai ba za ka iya tilasta musu ba ba za ka iya tankwara su akan cewa sai sun yi abinda kake so na su yi imani da Allah subhanahu wataala ba saboda me zukata a hannun Allah subhanahu wataala suke zukata Allah shi yake jidduya su Allah shine yake yi wa dan adam gamdakatar duk kokarin da za ka yi akan wani cewa ya shiriya to sai idan an rubuta masa shiriya in ba a rubuta masa ba duk iya maganarka duk fasaharka duk iya isar da sakonka to wannan sakon ba zai kwankwasa zuciyarsa ba mu duba Abu Talib baffa ne na manzo alaihi salatu wassalam zaka ce su biyu ma suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzo alaihi salam duk saurayin Abdul Muttalib wato zaka samu cewa ƴan uba suke ga mahaifin manzo alaihi salam sai dai Abu Talib shi kadai suke uwa ɗaya uba ɗaya to amma yana kan gadon ajali manzo alaihi salam yake ce masa ya am qul kalimatan uhaddu laka biha indallah ya kai baffana ga wata kalma ka fade ta na tsaya maka gaba ga Allah gobe alkiyama cewa ka fadi kalmar shahada qul la ilaha illallah wasu malaman sira suka ce kamar ya fada amma sai ga miyagun abokai suna kallon sa suna atarghabu an millati Abdul Muttalib, kai yanzu zaka sauka daga addinin iyaye da kakanni? Kalmar da ya fada sai ce huwa ala millati Abdul Muttalib, shi yana kan addinin babansa. Wannan ita ce kalmar da ya cika da ita wal iyad billah. To kun ga wannan yana nuna cewa duk fasaha mai fasaha, duk ilimin mai ilimi, ba ma na nesa ba, na kusa da shi ba zai iya ainihin saita shi yadda yake so ba. Shi yasa wani hadisi yake cewa al-adabu min Allah, abin as-salahu min Allah wal adabu min al-walidain, sa nagarta a zuciyar ƴaƴa daga Allah ne subhanahu wata'ala. Ko ya tarbiyya kuwa aiki ne na iyaye. Wasu iyayen zaka ga cewa sun yi amma da ya kan gare, wanda ya san abin da suka yi ba zai kushe musu ba, ma zai musu majinjina cewa su wani sun iya abin da za su iya, amma shiriya ta Allah ce subhanahu wata'ala. To in ya zamo manzo alaihi salatu wasalam yawa ta ai maka wa'azi a nuna maka hanya, sannan akwai hidayatul tawfiq, shiryawa ta datarwa. To hidayatul irshad kowa zai iya, a yanzu shine aikin da muke yi, ka fada wa mutane daidai, ka fada wa mutane hanya, amma zukata kuma baka isa ka kinsa shiriya a cikin su ba, wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala. To Allah sai ya ce wa manzo alaihi salam innaka latahdi ila siratal mustaqim, kana nuna wa mutane tafarki madaidaici, kullun aikin da manzo Allah yake yi kenan. To amma kuma innaka latahdi man ababta, amma ba za ka iya datar da wanda kai kake so ba, ka kinsa shiriya ta shiga a cikin zuciyarsa, wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa hadithul qudusi yake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, ya ku bayi ga baki ɗayan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi, to ku nemi shiryata na shiryar da ku. Kila wani ce ya za mu nemi shiryar, sai muka ce to Allah ya mana gata, ya ɗora mu akan karatun Fatiha a dukkan sallolinmu, daga ciki ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici. A nan malamai suka ce ita ma hidayar a wajen muminai biyu ce, akwai hidayatun ila sirat, akwai hidayatun fi sirat, shiryawa akan tafarki kuma kana cikin tafarkin a datar da kai, ka gane din kana aikatawa, to kuma a ganar da kai, a torar da kai iya rayuwa, yadda ba za ka samu tuntube ko zamewar kafa ba. Allah ka kiyaye mu da tuntube ko zamewar kafa. To Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wa ma anta alaihim bijabbar, kai baka zamo mai tilastawa a wajen su ba. To sai malamai suka ce kalma ta aljabbar na farko sifa ce da Allah ya sifantu da ita, jabrutiya sifa ce ta Allah, shi a wajen Allah kalma ce ta jinjina, kalma ce ta isa da kasaita, ita wajibatun a wajen Allah domin sifa ce lazima, amma kai dan adam wannan sifar haramun ce a wajenka. Allah subhanahu wata'ala da ya koro sifofinsa karshen suratul hashr, al-mu'minul azizul jabbarul mutakabbir, al-azizu al-jabbar shine mai nuna isa, ko kace mai kasaita, mai nuna kasaita. To kasaita sifa ce ta Allah subhanahu wataala shi kadai. mutumin jabbar ala kulli qalbi mutabirin sifa ce ta Allah shi sa a wani hadisi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa nuna isa mayafina ne sannan kuma kasaita kwarjallena ne duk wanda ya ja da ni a cikin daya daga cikin su to zan karye gadan bayan sa to shi yasa sifar duk wani mutum sahihi a wajen Allah shine tawadu koda ku Allah subhanahu wataala ya kai shi ainihin matsayi akwai wasu hadisi guda biyu wanda hadisi ne da suke da alaka da wannan akwai hadisin Bukhari da Muslim wanda manzo alaihi salam yake bada labari yace tahajjatin nar wal janna wuta da aljanna sun yi wa juna hujjatayya mana hujjatayya kaman kace a tattauna ayi muqabala to da wuta da aljanna sun yi hujjatayya sun yi muqabala tsakanin su faqalatin nar sai wuta tace usirtu bil mutakabbir koko bil mutakabbirin wal mutajabbirin tace ni Allah ya zabe ni da azabtar da masu girman kai masu nuna isa da kasaita to kenan wannan me yake nuna maka ashe nuna kasaita da ba wanda ya isa wannan sifa ce mazmuma a bar zargi ce a wajen dan adam sannan akwai hadisin Imam Tirmidhi Allah ya jin kai gare shi yake cewa yusharul jabbaruna wal mutakabbiruna yawmal qiyama za a tara masu nuna girman kai da dagawa da kasaita za a taro su ranan tashin alkiyama a misalin zar yadda ka san kiyashi haka Allah zai tashe su ya ta'uhumun nas mutane su tattake su ka nuna shan kanshi a duniya ka nuna ba wanda ya isa zaka iya karye wanda kaga dama ka taka wanda kaga dama to yanzu sai a tashe ka kaman kiyashi kowa yazo ya tattake ka a wuce kaga wannan yana nuna me munin nuna ba wanda ya isa a rayuwa shi sa dan adam ko Allah ya baka matsayi na karatu ko Allah ya baka matsayi na mulki ko matsayi na sarauta ko matsayi na kudi ko matsayi na karfin jiki duk abin da Allah zai fifita ka da shi to ka rusuna ma Allah kai tawadu shi yasa ma wannan hadisi yake cewa man tawada'a lillah rafa'ahu Allah duk wanda ya tawadu saboda Allah to Allah subhanahu wataala kuma zai daukaka shi shi yasa zaka dabi'a iyayenmu malamai idan aka ce Allah gafarta malam sai ce almajirin malam eh almajirin malam shi yasa ka kiyaye daga yau duk wanda zaka tambaya ya sunanka yace malam wani to mutumin ne mutumin ne kai baka sani ba kamin tilka to kaji wannan yaran mu ne na makaranta a logo yahsibuhum aljahil kamin tilo to kaji to almuhim dai wannan sifa Allah sai ce manzo alaihi salam yake cewa wama anta alaihim bijabbar kalma ta jabbar ta zo ala sigat fa'al akwai sabanin malamai me ake nufi da jabbar anan wasu suka ce kai ba mai nuna girman kai bane a wajen su haka wasu malamai suka fassara suka ce domin ita fa'al tana zuwa a cikin fi'ili sulafi wanda yake lazimi ba fi'ili ruba'i wanda yake mutaaddi ba yanzu idan aka ce kharraj to mubalaga ce ta al-kharij ba al-mukhrij ba idan aka ce dakhal sai ga mubalaga ce ta ad-dakhil ba al-mudkhil ba wanda dai karanta arabiya ya san abin da ake nufi to sai suka ce ashe kenan jabbar za a ce jabarahu yajburuhu amma suna ganin ba za a ce ajbarahu ba to amma akwai luga kinaniya daga cikin luga ta kabilan kinana su an samu cewa su na cewa ajbarahu ma'ana ya tilasta shi akan kaza to mun ce Allah ya sifantu da sifata al-jabbar meye ma'anan al-jabbar al-jabbar shine wanda zai tursasa ka kai dole al-jabbar shine wanda zai karye gadan bayan kangararre to sai malamai suka ce yadda zaka bautata ma Allah da siga ta al-jabbar ko kuma sifata al-jabbar na farko dai ka hararo ta ka yadda cewa sifa ce ta Allah shi kadai kada ka kuskura ka yi wa dan adam kama kariya domin kai in an ga dama za a yi ma kama kariya yanzu abubuwa nawa ne Allah ya ce mu yi ba ma yi kun mu kwana lafiya eh mu kwana lafiya a duniya amma akwai abin da zai biyo ba in mutuma ba misali yanzu akwai wanda bai yi sallar asuba ba a yau bai yi azhar ba bai yi al'asar ba kun baya da niyyar zai yi kuma ya ci arzikin Allah ya shaki iskar Allah ya ci abincin Allah ya taka kasar Allah dan yafi karfin Allah ne bai ko daya in Allah ya so da kuda kawai sai azabtar da shi kawai sai kuda ya zo ya huce cikin hancin sa yayi ta face wa duniya ya ki fituwa kuma ya ki mutuwa yayi ta yi masa zi a cikin kwakwalwa haka ne ko ba haka bane kuda kawai wannan kazamin Allah sai azabtar da dan adam da shi to amma dokokin Allah mun shure mun take mun yi wance kali Allah yana da iko ya dauki mataki akan mu ya kyale mu to kai baka isa ka ce kai kuma ba wanda zai saba maka ba sabo nawa kai ma Allah ya kyale to kai ma yadda aka kyale ka aka daga ma kafa kai ma ka daga kafa sai Allah ya ce to saka haka rayuwar take shi yasa ma Allah ya ce manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi rabbis sama ku ji da zai wuce gaban Allah ma'ana ba abin da ba wata buƙatar tafi ƙarfin Allah ya biya to duk buƙatunka kai su farfajiya Allah ka nemi biyan buƙata sai ka samu ainihin kwanciyar hankali saboda haka malamai dai sun ambaci fuskoki da yawa da zaka bautata ma Allah da ainihin wannan sunan nasa ko kuma wannan sifa ta Allah subhanahu wataala saboda haka Allah sai yake cewa wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zama mai tilastawa akan su ba kaman Allah inda yake cewa manzo alaihi salam afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kai shin yanzu zaka iya tilastawa mutane har su kasance ainihin mu'minai la ikraha fi din malaman musulunci suka ce in ka kalli yaƙen da manzo alaihi salam yayi manufarsu shine kariye lagon kafircin da yake lakuci hancin musulunci duk yaƙin da kaga manzo alaihi salam yayi akwai dalili ko dai suna can suna shirya wa musulmi makarkashiya su kawo farmaki akan su to musulunci ba zai hade hannu ya zauna ba sai aje a dauki mataki akan su ko kuma a'a sun shiga addinin musulunci kuma sun warware to musulunci sai ya dauki mataki akan su amma siyasar musulunci ba wai kowa sai ya shigo cikin sa ba in baka shigo cikin sa ba to lakum dinukum wali din kada ka lakuci hancin musulunci kada ka sai zaka musulunci makarkashiya inda akwai lokacin da za a tilasta ma kowa yayi musulunci shine lokacin manzo alaihi salam amma kun shaji yahudawa kala uku manzo Allah ya kulle rijeje ne zaman lafiya da su banu kainuka banu nadir banu quraiza inda a ce siyasar musulunci kowa sai yayi shi to manzo Allah sai ce to ba ku ba zama madina sai kun musulunta manzo Allah bai wannan ba sai aka ce ma suna karkashin gwamnatin musulunci duk wanda zai ci zarafin su gwamnatin musulunci ba za ta kyale ba duk wanda zai cuce su musulunci zai ba su kariya kun ga ashe wanda suke ganin musulunci wai addini ne na danniya addini ne na fin karfi ba su fahimci addinin musulunci ba ba su san siyasar musulunci ba. Akwai kristocin abin nan Banu Najjar da suka zo tattaunawa da Manzo Alaihi Salam a Madina, ko kun san masallacin Manzo Alaihi Salam suka shiga aka zaunar da su, ko kun san a cikin masallacin suke ibadodin su, sahabbai suka fusata za su dauki mataki manzala ci a kyale su, aka kyautata musu, aka mutunta su, aka yi musu dukkan abin da ya kamata a yi wa babban bako na mutuntawa. Kaga inda musulunci yadda wanda ba musulmi suke kallonsa, ina za a yadda a yi wannan, ina za a buɗe ƙofa a yi wannan. To ma'ana dai abin da manzon Allah ya faɗa, ko ku abin da Allah ya faɗa ga manzon Allah, wa ma anta alaihim bijabbar, baka zama mai tilastawa, mai wato ainihin turmuzi hanci na mutane dole sai sun yi addinin musulunci ba, kai ba haka kake ba. Sai yace fa zakkir bil qur'an, kayi wa'azi da alqur'ani. To nan da aka ce fa zakkir bil qur'an, wasu malaman tafsiri sun yi kaito dalilin saukar wannan aya. Wasu daga cikin sahabbai suna cewa ya ma'aikin Allah, kayi mana gargaɗi, kayi mana wa'azi, kayi mana jan hankali. To sai Allah ya sauke wannan ayar, fa zakkir bil qur'ani man yakafu wa'id, kayi gargaɗi da alqur'ani. To ƴan kalakato da ƴan tsine wanda wai suke hujja da wannan ayar, ka san duk wani karkatacce to wai zai kaga cewa wai qur'ani shine hujjarsa, saboda shi alqur'ani hammalun lil wujuh, qur'ani ya dauka fuskoki, sai kaga gaba kaza ko jumla kaza ta fayyace ko ta dauki muradinka ko ta goye bayan muradinka, kuma sai zama ba haka bane. Yanzu duk wasu firat munharifa, mu'tazila, khawarij, jabariya, qadariya, murji'a, wane ne, duk suna ganin qur'ani hujja ce ta su. To me ya raba gardama? Sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce raba gardama. To su ƴan kalakato sai su ce to ai kun ga Allah ya ce fa zakkir bil qur'an, ko cewa fa zakkir bil hadith, Allah ce wai ai gargadi da alqur'ani, saboda haka ba wani wanda zai zo ya karanta mana wasu hadisai ya ce wai da su za a yi wa'azi. To sai mu ce ka tubka kuma ka warware. Na farko dai idan fahimtar a irin yadda suka fahimta ne, to da Allah kuma idan kun zo kawai tilawa za ku yi ku tashi, fizifi goma za ku yi, ashirin, salatin, da kun zo wurin da kuke wa'azin turmi, to kawai sai ku yi ta tilawa, ku yi ta tilawa, kada ku fassara aya ko ɗaya. In ku kuka fassara ta, to kuma kun shigo da wata magana ba Qur'ani ba. Kuma yanzu kenan ku kun yadda da maganganunku na manzon Allah ne ba ku yadda ba? Na san dai ba wani ɗan kalakato da zai zo wa'azi ya yi tilawa zallanta ya tashi, sai ya yi ne sai ya fassara har da ƙarin bayani da sharhi. To su wannan kalmomin da suka fito bakinka su ma wahayi ne, ko ko su ma Qur'ani ne? Kenan ka yadda a fassara? Amsa shi ne eh. To tunda ka yadda a fassara, manzo Allah ya fassara, kai ma ka yi fassararsa. In ku baka yadda a fassara ba, to kai ma yi tilawa ka tafi, kakka fassara komai, ko bismillah kakka fassara. Wato kawai zamewar kafa ce. Kullum in mutum yana so sai ya cinye, idan yana so sai wato ainihin ya dara taro, to duk abin da yake ganin zai bashi matsayi sai ya yi. Kuma kamar yadda muka faɗa, shari'a ta Allah ce, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da su. Saboda haka abin da nake cewa wannan gabar bata ba ɗan tsine ko ɗan kalakato lasisi cewa ba a wa'azi da hadisai, ba a wa'azi da maganganun magabata nagartattu ba, sai dai ayat Qur'ani. Alqur'ani shine tushen addinin musulunci, abin da ake yaƙa, abin da ya ci karo da abin da Qur'ani ya tabbatar, ko ya ci karo da abin da Qur'ani ya kore. To wannan dole a yi shi. Yanzu ai duk maganar nan da nake kokarin in faɗa muku maganganun malamai ne akan tafsirin ayoyi, to ashe kenan abinda za a kore abinda ya ci karo da wahayin da Allah subhanahu wataala ya saukar Allah ya dace amin Allah ya ce fa zakkir bil qur'an kai gargadi da alqur'ani wa za a yi wa gargadi man ya khafu wa'id wanda yake jin tsoron narko kenan kaman wannan gabar ta nuna mutumin kirki shi kadai za a yi wa wa'azi kaman yanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma tundiru man khashiyar rahmanu bil ghaibi ko imani ta barka khashiyar rahmanu bil ghaibi fabashshirhu bighfiratin wa ajrin karim a cikin surati yasin Allah subhanahu wataala yake cewa kawai kana yin gargadi ne man khashiyar rahman ga wanda yaji tsoron Allah subhanahu wataala kenan wannan aya ta nuna in wanda ba musulmi bane in wanda ba mumini bane ba za a yi masa gargadi ba a'a abinda malamai suka ce anan shi wa'azi am ne hadadde ne Allah subhanahu wataala yana cewa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda kaga ita wannan ayar ma sai ta nuna bishara ga mu'minai ta nuna gargadi da fandararru ayar da muka karanta dazu fa zakkir inna ma anta mudhakkir kaga anan tace fa zakkir bata ambaci mafulin bihi ba bata ambaci wa'anda za a yi ma wa'azin ba kawai sai aka ce fa zakkir kenan kai gargadi da wanda yake daidai domin ya kara daidai wanda yake ba daidai ba dan ya dawo aikata daidai kenan wa'azi da gargadi na dukkan ainihin yan adam ne wanda yake wajen musulunci dan ya shigo musulunci wanda ya shigo musulunci yana yi ba daidai ba to ya daina ba daidai ba ya dawo ya daidai wanda kuma yake daidai to kada ya daina yin daidai din ya ci gaba da yin daidai to wannan bangarori guda uku su ake yi wa wa'azi su ake yi wa ainihin gargadi saboda haka saboda su mutanen kirki su ne suke me su ne suke amfana da shi shi sai aka kebance su kun ga misali a cikin suratul baqara Allah yace zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin wannan alqur'ani babu shakku a cikin sa shari'a ne ga suwa ga masu jin tsoron Allah kuma aka ce hudan lil muttaqin domin su ne suke amfana da shi to kuma a cikin suratul baqara din Allah da ya ambaci shan ramadan alladhi unzila fihi alquran sai yace hudan lin nasi nan kuma sai aka hade aka ce alqur'ani shi ne ga mutane gabaki daya ma'ana manufan saukar da alqur'ani ai wa mutane gabaki daya wa'azi amma suwa suke amfana da wa'azin su ne suwa masu jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya saka mu daga cikin su to anan a tafsiri sai yake cewa yauma yace badalun min yauma qablahu wannan yauma wato yauma tashaqqaqu badalce ko da kira mun karanta wannan je ko aya ta ƙarshe yace nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne mafi sani dangane da abinda suke faɗa ayi kuffaru quraishin shine kafiran quraishawa mu muka fi sanin abinda suke faɗa min qaulihim na daga faɗarsu da suke cewa aj'alal alihata ilahan wahida yanzu ya sa abin bauta ya zama guda ɗaya tak inna hadha la shay'un ujab wannan babban abun mamaki ne to Allah yace mun san wa'annan maganganu wama yansibunahu da kuma wato ainihin abinda suke danganta shi ilaika zuwa gare ka min sihiri na sihiri su ce kai mai sihiri ne wa shi'r su ce kai mawaki ne wal kihana su ce kai boka ne wal junun su ce kai mai halin ka ne wa sanujazihim ala zalik yace da sannu za mu masa sakamako akan wannan sai ce fihi tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai bada hakuri ga manzo tsira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi sai Allah ya ce wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zama mai tankwarawa ko tilastawa kansu ba shine tujbiruhum alal iman baka zama mai tankwara su ko tursasa su akan imani ba wallahu yurshidu man yasha'u minhum Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin su fa zakkir bil qur'an kai gargadi da alqur'ani man yakhafu wa'id ga wanda ya zamo yana jin tsoron narko sai ya ce wa humul mu'minun to sune mu'minai fa innahumul muntafi'un bihi domin sune suke amfana da wa'azi sai yake cewa wa amma man adahu amma duk wanda ba mu'minai ba fa nahnu naf'al bihim mu za mu aikata tattare da su ma tujibuhu aqwaluhum abinda zantuttukan suke wajabtawa ma'ana za mu mu'amalance su mu aikata tare da su abinda ayyukan su da maganganun su suka wajabta abinda Bauchi yake ta baki shi yake yanka wuya sai ce wa tastadihi a amaluhum kuma abinda ayyukan su suke neman aikatawa ma'ana aikin su shi ya nuna ga abinda ya kamata a yi musu min anwa'il iqab na daga dangogi na akuba wa fununil azab da kuma fannoni na azaba sai yace amma qauluhu amma fadin Allah subhanahu wataala da yace wa'id yursamu bidunil ya'i ana rubuta shi ba tare da ya ba wa tuhzafu fil qira'ati waslan kuma ana shafe wannan ya'un a cikin karatu sai yace waslan wa waqafan a wucewa da tsayawa wa qara'aha warshun kuma warshi ya karanta ta bil ithbat da tabbatar da ya'un waslan wa waqafan a wucewa da tsayawa to ina ga wannan ibarar ko dai ya zama akwai saqaf ko ya zama akwai kuskuren bugu misali kalma wa'id tana daga cikin abin da ake kira ya'atu zawaid ma'ana ya'un wadda dan sauki ne wanda ba a rubuta shi a lokacin da ake rubutun makata wada saboda haka in ka duba zaka ga siriri ake yin sa da dan rubutu to an ar-rasmul usmani ba a rubuta da shi ba ya'atu ta qur'ani guda biyu ce akwai ya'atul idafa akwai ya'atul zawaid to su az-zawaid shine muke kira ainihin jan zawaidi Malam Shatibi yana cewa wadunaka ya'atin tusamma zawaida li an kunna an khatti al masahif ma'zila wa tathbutu fil halaini durran lawami'an bi khulfin wa ulan namli hamzatu kammala wa fil wasli hammadun shakurun imamuhu wa sitabilini wa jumlataha ithnani menene haka dai zuwa kashin baitin sa eh wa jumlatuha 60 wa 2 faqila haka yake cewa wa jumlatuha 60 wa 2 faqila cikin alqur'ani gabaki daya 62 ce ma'ana malaman kira'a sun kaso kashi uku a wajen wannan ya'atu zawaid shine a cikin baitin sa yake cewa wa tathbutu fil halaini ana tabbatar da ita a tsayawa ko a wajen wucewa a wajen wa sai ce durran lawami'an a wajen ibnu kafir lawami'an lam ramzi ne na hisham sai ce bi khulfin to amma shi hisham in ya ga dama ya tabbatar da ita a halin tsayawa in ya ga dama ya goge ta misali wallayli iza yasr kaga yasri aka yake rubuce in zaka wuce fa yaqulu rabbi akraman kaga akramani a wajen malin marsh amma idan ka tsaya akraman fa yaqulu rabbi ahanan kaga ahanani to anan sai malam shatibi ya kasa malamai gida uku yace wa tathbutu fil halaini durran lawami'an tana tabbata a hali biyu tsayawa ko wucewa a wajen malam ibn kathir al-makki lawami an hisham rawi na ibn amir amma sai ce bi khulfin sai ce wa ulan naml hamzatu kammala ta farkon suratul naml to malam hamza ya saba ma asalin sa domin shi malam hamza yana shafe ta halin tsayawa wace ce ta farko ita ce atumiduna ne a cikin suratul naml a cikin waken mun da jan zawaidi muna cewa atumiduna ni suran naml atene Allah mun gode haka muke faɗa a cikin waken jan zawaidi to sai yake cewa wa ulan naml hamzatu kammala to sai yace wa fil wasl hamadun shakurun imamuhu idan za a wace malam abu amr shine ha hamadun shakurun ramzi na hamza da kisa'i imamuhu malam nafi'u riwayan hafsu a warshu da qalul to kaga sai yake cewa su wannan malaman idan an tsaya shafe ta suke to nan mai tafsiri to da muna nufin mu shiga zariya ce kuma an nuna mun lokaci saboda haka dole mu tsaya anan abinda muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din akwai tambaya da aka yi jiya ana ji ko akwai bawan Allah da yayi tambaya a jiya wanda yake cewa ya ji hadisi da yake maganar idan an yi sallah 40 ajere to mutum za a rubuta mashi bara'ata ne bara'atun minan nifaq da bara'atun minan nar kafin in tashi dan uwa malam Shaibu ya nuna min a waya to kuma ga hadisin nan shi wancan bawo Allah in ba kuma ta ba ya wato tafiya ta taho sai aka samu matsala ce to duk abin da aka ya rushe ko kuwa to bari in karanta masa ga fatawar rubutacciya daga Al-Lajnatu Da'ima akan hadisin ga abin da ake cewa sai yace wa bina'an alama sabaka yace to gini akan abin da ya gabata na wancan hadisi cewa idan mutun yayi salloli 40 ajere kabbar harama ba ta wuce shi to ga ta 10 da za a yi masa to sai ce fal ajrul madhkur fil hadith wannan lada da aka ambata a cikin hadisi innama huwa liman salla 40 yawman tana kasancewa ga wanda yayi sallah 40 wani ko sallah 40 yudriku takbiratul ula yana ruskan kabbara harama kama fil hadith kama inda zo a cikin hadisi wa yurja lil muhafizi ala takbiratul ihram yace ana sa rai ga duk wanda yake kiyayewa yana samun kabbara harama fi ayi jama'atin a kowace sallar jami'i ma'ana ba sai masallaci ɗaya ba koda za a ce wancan masallacin kila wata nan kai sallar nan kai can kai amma dai kabbara harama ba ta kubuce maka to yace ana fata anyana da zalikal ajr mutun ya samu wannan ladan wala yudrikuhu man naqasa an zalika amma wanda abin ya tauye bai cika ba yace ba zai samu ba walakin la shakka sai dai ba wani shakku annahu yasulluhu min ajr bi qadarihi zai samu lada gurgudan wannan halarta da yake ta yi kabar harma ba ta kubuce masa wallahu la yudhi'u ajra man asana amalan Allah ba zai tozartar da ladan wanda yake ta aiki ba sai wal Allah ana yubligahu ma nawahu ko yuballighahu ma nawahu wato ana fatan Allah ya kai shi ga wannan ya sa yalu
take the blood.
Then you know, so you. Da bayin kiwa shaɗin shaɗi ne kamar baka kaman yanda ya gabata to kenan bawon Allah ladar ka dai ta salloli tana nan ba gara ba zago amma wata fa'idan yanzu sai kai sabuwar damara kai yanda ba za a samu wani ainihin ya kauce ba Allah subhanahu wataala da ta dama to sai kuma tambayoyi a kun sani daga cikin tsarin da muke yi dole muna bi dake dake wanda suka riga su ne kamata a riga amsa tambayoyin su to wayannan sun karan jiya wannan na jiya ne kadan ne sharadan ne sori mu gama su wannan yake cewa menene hukuncin auren dole a musulunci sannan malam menene hukuncin uban da yace sai yayi wa yarsa auren dole ita kuma yar ta sataki wanda mahaifin nata yace dole sai shi za ta aura ita kuma take amincewa da shi biyo bayan addini bai dame shi ba bare ma uwa uba sallah to a dalilin haka a dalilin haka mahaifinta ya fusata yace ba shi ba ita kuma sannan ko bayan ya mutu kada kada a raba gado da ita Allah kyauta to a gurguje mun sha fada auren dole musulunci bai halarta shi ba a lokacin manzo alaihi salatu wassalam akwai yarinyar da mahaifanta suka yi mata auren dole ta zo ta kawo ƙara wajen manzo alaihi salam manzo Allah ya ce in kin ga dama shikenan kawai a janye auren ma'ana kina da yanci ta sai mai Allah tunda an riga an yi na biyayya ga mahaifana amma dan dai a san mu ƴaƴa mata muna da yanci kun ga kenan da manzo Allah ya ce in ta ga dama a janye auren wannan shi ya nuna ashe babu tilasti kuma in abinda bai wannan takardar ya rubuta haka ne a ce ma wani mutum wanda sallah bata dame shi ba kuma ƙarshe sai ka samu kwadayi ne na wasu iyayen kila mai dan hannu da shuni ne kila wani dan kasuwa ne wanda tana gara masa misali kasuwar ko mai wani matsayi kila a siyasance ko abin da ya kama da haka to mu sani cewa abin nan da Bahaushe yake faɗa zaka iya tilasta wa doki ka kai shi bakin ruwa amma ba zaka iya tilasta masa isha ba kuma idan iyaye suna da hankali mun shaje kafafan watsa labaru a ce ta sa wa miji abin nan me ake cewa shinkafa bera ta sa mashi madara fiya-fiya wata ma ta sha fiya-fiya ta mutu saboda ba ta son wani to ina amfanin baɗi ba rai ai kaga wannan ba daidai bane ba kuma saboda jahircin sa hadanallahu wa iyyahu wai in ya mutu kada a bata gado shirme kake yi ai gado ba hakkinka bane in dai ɗanka musulmi ne Allah ya kiyaye ko sai da ya mammare ka sannan ka mutu to zunubin marin da yayi yana nan amma gado kuma sai an bashi saboda Allah shi yace a bayar abinda Allah yace ai ba wanda zai kankare shi yawa baka isa ka ce ba za ta ci gado ba Allah ya kiyaye sai dai in ta yi ridda ta bar addinin musulunci amma in dai tana nan a matsayin musulma duk takeicin da kai to wannan ba zai hana ta ci gado ba kuma ina maka nasiha don Allah ka ji tsoron Allah ƴaƴa mata kai duk ma ƴaƴa lallaba su ake a faɗa musu abubuwa masu amfani a cikin ruwan sanyi in dai kana so zamantakewa ta dore misali yanzu in wani ne kake gani sai ka zaunar da ita wance ko ka sa iyayenta mata zaunar da ita wani da muke so ki aura mutum ne mai mutunci duk a cikin zamantakewa an gida mutumin kirki ne mutum ne mai addini mutum ne mai kunya mutum ne mai girmama na sama da shi mutum ne mai abun yi zai iya ciyar da ke kaza kaza abubuwan da su ja hankalinta amma haka kawai saboda kai ne uba kai karfa karfa kace dole kuma saboda maslahanka na taba ambata muku wani kadiyar ta faru a wata haduwa wani ne yazo yana neman auren wata yarinya mai ciutar kanjamau har abu yayi nisa ina ji ko an buga ibi ne ma sai wasu suka ji labari aka ji aka tsegunta wa uban cewa to wannan mutum fa mai ciwon kanjamau ne yace bakin ciki ake ma yarsa saboda za ta aure mai kudi saboda haka wannan magana bai yarda ba yanzu maganar da muke tuni da ita da mijin su tsufa lahira tuni to irin wannan abubuwa ya kamata a nufin a dunga sara ana duban bakin gatare bari mu ansa ko da guda ɗayan nan shi kenan yace assalamu alaikum malam janaba ta same ni kafin lokacin yin sahur to zan iya yin sahur bayan nan nayi wankan Nana Aisha Allah kara mata yadda tana cewa manzo alaihi salatu wassalam alfijiri yakan keto masa da janaba ma'ana ta saduwa da iyalinsa tunda su annabawa ba sa mafarki mafarki har ka shedan ce shedan kuma bai sai je tunkari wani annabi har ya sai mafarki ba saboda haka ya halatta idan kawayi gari ko tawayi gari da janaba kuma lokacin sahur yayi ku yi sahur din ku a natse bayan an gama kuma sai ayi wanka sai aje ayi sallah a masallaci tambaya ta biyu yace malam wani lokacin idan nayi sahur ina zama ko na jingina a jikin gini ina yin karatu ko tasbihi to malam to wasu lokutan sai bacci ya debe ni kafin asuba to wani lokaci sai nayi mafarki domin malam ni ba ni da aure a cikin bacci to a cikin baccin nawa sai ina tunanin wata mace wasu rawhani wasu rawhani na shedan menene to ko sun far mani wato har mani ya fito to wani lokaci wato yace to wani lokacin ya fita sai naji na zabura na tashi domin na nemi ruwa na yi wanka domin kar sallar asuba ta wuce ni to malam idan nayi tsarki nayi alwala daga nan nayi wankan to malam sai in ji kamar fitsari ko wani ya ƙara zubowa kafin na kammala wankan to malam a cikin wankan idan na taba gabana wajen sakewa tsarkin domin cire kokanto alwala ta tana nan domin dama shi wankewa kafa ana yin sa bayan an gama wanka to me masallaci kafa ita wannan gabar sosai abinda dai nake zato kamar in yana wankan zai ji wasu wasi ko wani abu ya saki fitan masa ko wani abu to na farko abinda ake so dan adam yayi tsugunan da kazanta ta riga ta gama fitowa shi fitsari ba dan ko bane ba wasu wasi shedan ne yake zaunar da kai minti biyar sama da haka bawali zai yi wahala in ka kammala shi a ce an yi minti daya zuwa minti biyu bai gama fita ba to wani shedan sai ya dinga saka masa wasu wasi wani sai minti goma a tsugunne to wannan shedan ne yake maka wasa da hankali idan kai tsugunan da bawali ya kamata ya gama fita kamar yadda shi minti 1 2 ka tsawaita a ce minti 3 to shikenan sai kai dahara ko ka ji kamar wani abu ya fito kai watsi da shi shedan da yake maka wasa da hankali. Duk malamai da suka bada fatawa akan waswasi sun ce maganin waswasi shine watsi da shi. Da shedan yazo ya ce maka tsarkinka bai ba kawai kace yayi. Da shedan yazo ya ce sallarka ba tayi ba kawai kace tayi. Duk abin da kai na addini shedan ya ce bai yi ba kawai yayi. To daga nan har zaka ji ka koma normal ya daina maka wasa. Amma in kana wannan wallahi hatta abincin da zaka ci sai ya sama shakku. Ni naga wanda suke da wannan akwai matar da take bugowa wallahi har nake tausaya mata. Ita waswasin ya kawai abinci in za ta ci sai ta ga wai ko akwai najasa a ciki ko menene haka dai. To mutuwa za ta yi da yunwa. Duk abin nan makircin shedan ne. So irin wannan tai watsa tai watsi da kai watsi da shi. Yace mallam ni ne ina yin sallar walaha domin tana daga cikin ayyukan da na ƙara a cikin wannan wata. To mallam dama ita walaha ayi biyu ake yi ayi sallama. To mallam wani lokacin sai na yi mantuwa sai na yi hudu. To yaya zan yi kuma na kasance ina yi a ƙarfe 10-11 kuma ina karanta Fatiha da abin da ya sawwaka. Sallar walaha malamai sun ce karancinta raka'a 2, mafi yawan ta raka'a 8. Wannan shine maganar mafi yawan malamai suka ce domin manzo alaihi salam yayi raka'a 8 gidan nan na Ummu Hani wurin da ya bude Makka yayi raka'a 8 kuma da hantsi ne. To shi yasa wasu suka ce mafi yawan ta raka'a 8 karancin ta raka'a 2. An so raka'a farko ka karanta quliya bayan Fatiha, raka'a ta biyu qul huwallahu bayan Fatiha, kuma an fi so lokacin da rana ta danyi zafi shi saboda hadisi yana cewa salatul awabin hina tarmudul fisal, sallan masu mai da lamari zuwa ga Allah shine lokacin da ƴaƴan shanu ko ƴan maruka ko ƴaƴan raƙuma suke jin zafi in sun taka ƙasa. Ma'ana kenan ka ce kamar wajen 11:30 zuwa 12 saura. To an fi son sallar walha a wannan lokacin tare da cewa in kai ƙarfe 8 ma tayi, ƙarfe 9 ma tayi, ƙarfe 10 ma tayi. To tambayoyin suna da yawa gaskiya, sai dai mu yi hakuri mu bar wannan sauran sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe. Akwai akwai makocin mai girma a jiyan dutse Alhaji Umar, ina jin ana masa lakabi ko na gwandu ko Alhaji Umar na gwandu wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsa ne rasuwa. To ana roƙon addu'ar ƴan uwa gare ta. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata. Allah subhanahu wata'ala ya kyauta makwancinta. Ji yadda ta yi, Allah ya sa ta zama kafara a gare ta. Sauran musulmi da suka rasu muna musu addu'a, Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya kyauta makwancinsu. Wasu al'umma sun ce don Allah a isar da saƙon godiya ga hukumar Nefa saboda sun bar wuta sosai ana amfani a wannan lokaci. Suka ce ba sa so su zamo bakin kaza, sun ta korafi a baya idan ba wuta. Suka ce tunda an samu yanzu to suna so isar da godiyarsu cewa yanzu ana samu mafi yawan lokuta. To haka ya kamata dama idan ka yi korafi kuma abu ya zo da kake so ka yi godiya, to hukumar Nefa ana yi muku godiya da addu'ar alkhairi. Kuma a ci gaba da wannan tagomashi insha Allah ta'ala har ya zamo azumi ya wuce da ma sauran lokuta insha Allah ta'ala. Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.